shi kwanci a raina abar bugata ke ce mai rufe sirrina zuciyata na baki tallafi kauna ki saurara zuciyata da taki sun zamo gawayi ni bana yi in baki ba Shin rayuwata ke ce farin duba.